Kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawa CP Zikiru Akadene ya gabatar da waɗannan manya-manyan masu laifuka da suka kama a jihar Adamawan, waɗanda yawansu ya kai kwaya 109. An kama su ne kuma da manya-manyan makamai irin su bindiga AK-47 kwaya 22 da kuma bindigogi kirar hannu na harbaka gudu kwaya 48 da kuma mota hadima da wasu babura da kuma wasu kayayyaki masu tada hankali. Kamar yadda Kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawan CP Zikiru Akande yake cewa,
the command has successfully recovered 22 AK-47 rifles, 48 locally fabricated guns, and other exhibits are displayed.
Nan CP Zikiru Akandene da ke bayani kan cewar rundunar su ta yi nasarar kama bindigogi kirar AK-47 kwaya 22 da kuma bindigogi kirar hannu wato harbaka gudu kwaya 48 a jihar Adamawan. Su kuwa wasu daga cikin waɗanda aka kama da zargin masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa mai suna Hassan Alhaji Jiddo, wanda ya haɗa baki da wasu suka kashe yayinsa guda biyu tare da wani ɗan makwabtansu a gefe guda, wadda ke zama a ƙaramar hukumar Song da ke Adamawa ta tsakiya, wadda ya ce,
Saruna zan kai ashiri abinda ne a sama ban ya gane nawa ne. Abinda ya faru mun kisan kai ne, mutum guda uku
kuka kashe,
guda biyu da yayan ne na ne, na uku bo shi abokan abokin magajin ne.
Shi ma Hassan Yusuf ɗaya ne daga cikin masu garkuwa da mutane waɗanda suka addabi al'umma a shiyar Adamawa ta tsakiya, wadda kuwa da ne 'yan sandan ta yi nasarar kamo shi, wanda ke jagorantar manya-manyan ƙungiyoyi domin gudanar da wannan ta'asa na garkuwa da mutane a jihar Adamawan, wadda shi ma ya mara ƙarin bayani yayin da na yi masa tambaya kan cewar ko menene ma sanadin da ya sanya da ne 'yan sandan jihar Adamawa suka yi nasarar cafko shi.
Ana tuma na lakin na faru ne can daga baya san lokacin da aka fara kama ni kenan. Eh to na taɓa yi sojo ne, na gaya muku sojo ɗin ne na taɓa yi da kuma wannan ɗin tare da wannan ɗin muka yi lokacin.
Mutane ne kuke jira tare zuwa lokacin da kama?
Mutane biyu ne. Wallahi ban san sunan su ba. A can yamman can mun yi gefen babban tasha mun yi ɗaya ta kudu nan mun yi guda ɗaya. Eh to ba inda ba karɓa, akwai inda muka taɓa karɓan miliyan 3, akwai inda aka karɓi miliyan 10.
Ita kuwa Bilkisu na biyu wadda ake zargin cewa sun haɗa baki da mai gidanta suna garkuwa da mutane domin neman kuɗin fasa a yankin nasu. Wadda ne mata tambaya kan cewar koya aka yi ta samu bindika a gidanta?
Ya tafi gona bayan gida sai na yi ɗaure irin kayan na ɗan ƙarƙashin gado zan sa sai na ga bindiga. Na ce to me ya kawo bindiga a ƙarƙashin gado? Na ce to bari in ɗauki wannan bindiga, ina da yara takku da tsoro da tuni ban san an kawo shi ba ni da waya. Shikenan ina zaune ranar na ɗauke sai na ga an shigo da gida 'yan sanda. Da suka ɗauka bincika suka tambaye na ce tabbas na ga bindiga, amma ni ina da yara ni ma na kan gani tsoro ta shi ne ga inda na sanda ɗauka na nuna 'yan sanda. Na ce ga inda na ajiye bindiga.
Masu manya-manyan laifukan dai da rundunar 'yan sandan jihar Adamawan ta kama sun haɗa da masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa, sai kuma gaggan barayi masu satar shanu tare da tada hankulan al'umma a wasu yankuna da ke fadin jihar Adamawan da yawansu ya kai 109 a jihar Adamawan. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.